During this period, a total of 183 criminals were arrested in Taraba State.
Kakakin rundunar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim ke magana akan rawar da sojoji suka taka a atisayen samar da zaman lafiya mai sake exercise a Yamak Fatuma da suka yi a jihohin Benue da Taraba. Ya ce a Benue da Taraban sun sauke kimanin 'yan bindiga 183, an kuma kara da muke wasu 'yan kungiyoyin matsafa, barayin shanu da sauran bata gari fiye da 100 a jihohin biyu. Ita ma runduna ta ɗaya na sojin Najeriya mai rikwata a birnin Kaduna ta caccabe karin wasu 'yan bindiga a yankunan da ke karkashin ikonta, kuma tuni an mika su ga hannun rundunar 'yan sandan Najeriya don ɗaukar mataki na gaba. Brigadier General John Agim ya ƙara da cewa
several arms and ammunition were recovered.
An sami bindigogi da harsasai yayin wannan atisaye na exercise a Yamak Fatuma a jihohin Benue da Taraban. Kasancewar sojojin a wuraren ya ƙara wa jama'a ƙwarin gwiwa, musamman a ƙauyuka da sansanonin 'yan gudun hijira waɗanda waɗannan rikice-rikice ya raba da gidajensu. Sannan hakan ya hana 'yan bindiga daɗi damar kai ƙarin hare-hare. Amma duk da wannan nasara da sojojin ke cewa sun samu, masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ya ce ƙarfin soja kaɗai ba zai magance matsalar kwata-kwata ba.
Kure ne farko saka soja in harkokin tsaro na cikin gida. Irin horo da aka yi mutu na yi amfani da ƙarfi ne wurin daƙile matsala. Haka ɗin ba abin da yake yi sai dai ya kwantar da matsalar, don ainihin dalilan da tushen matsaloli ba a maganin su. So ko a kawar da su, wato a tayar da matsalar daga ɓangare guda, a tura matsalar zuwa wani ɓangaren, ko kuma a kwantar da shi na wani ɗan ƙaramin lokaci sai ya koma tasowa daga baya. Halin kuma da muke ciki kenan. In ka diba yau shi kanshi kaftan sojoji na ƙasa ya yi wannan jawabin, ya ce sojoji suna jihohi 32 a cikin 36 da suke ƙasar nan. Don har suna iya maganin matsalar tsaro, ina tabbatar maka da yau da sun yi maganin su, amma kullum matsalolin zai ƙara tasowa. Ba shakka sun ɗan yi ƙoƙari Benue da Taraba ɗin da aka tura, amma har yanzu matsalar tana nan. A taƙaice dai abin da nake cewa ba a yi maganin matsalar ba don an sa sojoji ko misali ma 'yan sanda.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.